tunesloaded.com.
Sami'na wa adana koge zambam na wasu sanya ruwan wata Allah ya zubo ruwa ku ce bana magwanda mai shiri dan fasale ma
kai sun yi bari bibi bi ta yi bari waye ya haka ne haka yo haka ya aka yi magana muka ji kuma artawa su gari to ban ji fada wai ta kaure su ne su kai bana yan lema Allah sarki to sun yi bari lemura na ware ku mun guzuri tafiya yau ta tafi sai gwamna aiki ya kai inuwa ya haya ikon Allah gwamna na gari mun shaida mun yarda dan ka cika alkawari kai wai ya haka ne wai shin yaya aka yi na ce wai ya haka ne kuma wai yaya aka yi wai ya aka yi yan mata ya aka yi wai ya aka yi a matasa ya aka yi wai ya aka yi mene le ma yau ma ta yi bari isha'i muka yi sannan mun kai shafa'i kuma sai mun kai wuturi da akai sallar azumi da siyasa ta yi dumi wasu sai suka fara gumi le ma ta gara dumi gobara ta tashi tuni aka kasa kashe ta da ni labari ya bi gari dankar da abadi da ni na ciro sabon lagani abc an bi da ni domin sun damu da ni dan an bantan ta kwashi kuma an gari suka ce mana sai gwamna haka dai
I
was
Majalisa ayo pillere na fadin sami'na wa adana.
Tunesloaded.com